gwamnatin jihar Borno ta kirawa kungiyoyin masu zaman kansu da su cigaba da dafawa harkokin ilimi a jihar da yanzu hakan ke tangarari sakamakon illan da ayan kungiyar Boko Haram suka yi ma fannin ilimin.
Mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Usman Muhammad Durkwane da ya bayyana hakan a ranar bikin ma'aikata da ake gudanarwa duk ranar 5 ga watan Satumban kowace shekara da Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Alhaji Usman Durkwane ya ce gwamnatin sun tada kafa wajen tabbatar da cewa an sake inganta harkokin ilimin zamani a wannan jiha da kuma biyan dukkanin hakokin malamin da ke ayyuka a wannan jiha da irin matsalolin da suke fuskanta.
Yace za ku iya tunawa irin matsalolin da rikicin Boko Haram ya haifar mana a bangaren ilimi wanda ya kusa mai kasar harkokin ilimin baki daya, amma hakan ba zai samu mai kasa a kuyuwa ba wajen tabbatar da cewa mun inganta ko kuma mun ƙara bunƙasa batun ilimi a wannan jiha. Yace gwamnatin jihar Borno za ta yi duk mai yiwuwa tabbatar cewa ta kammala gyaran dukkanin makarantun da ke kananan hukumomin da aka sake kwatowa a hannun ƴan kungiyar Boko Haram da ma gina wasu sabbi da ake kira Mega School da kuma makarantun malayu da wannan ba da juma ba za su mu koyarwa a ciki. Shi ma dai kwamishinan ma'aikatar harkokin ilimi na jihar Borno Comrade Musa Ino Kuko ya yi wa iyayen yara ne albishir kamar haka.
Gathering this morning that this morning he is releasing the statement of YA and NATO.
Yace gwamna ya umarce ni in gaya muku cewa yau din nan safe ya saki dukkanin kudaden NECO da kuma WAEC don a saki sakamakon jarabawan yaran da suka zana. Sai dai daga bisani mun nemi karin haske game da yawan kudin da aka ce an saka da kuma yawan daliban. Sai dai commission ya ce mana mu yi hakuri don za su ci gaba da zama waɗannan hukumomi na WAEC da NECO. In suka fayyace duk abin da yake akwai za su mana bayani daga bisani. Na kuma tambayi shugaban kungiyar malamai na jihar Borno Comrade Bulla Mabisi koya ma wannan rana take gare su ga abin da ke cewa.
Gaskiya rana ne daman wanda take in akwai abun farin ciki na malamai mu zo mu nuna farin ciki duk kuma in akwai bukatun mu malamai suna da korofin su kamar yadda na faɗa annual increment wato dan kadan karin da ake musu na shekara shekara ba su da shi promotion nasu ba su da shi uwa uba minimum wage din da ake biya aza ma'aikata malamai ba su samu ba so shi wayannan abubuwan sune wanda muka gabatar kuma muna tsammanin gwamnati ta sake jin mu kuma za su magance wannan abun.
Kai magana kamar kudin hutu da kuma karin kudin da ake biya na shekara shekara. Kuma har tsawon shekara nawa ne kuma kudin hutu na shekara nawa ne ba biya ba?
Kudin hutun da ba a biya ba tun 2012 zuwa yanzu wato kamar shekaru biyar kenan. Kudin shekara shekara wato annual increment ma kusan the same lokaci ne. Kudin promotion wajen 2008 zuwa yanzu malaman primary ba su samu ba duk wa'annan abubuwan wajen shekara tara kenan yanzu da ake.
Kuma wani hali za a ce malamai primary ke ciki ne a jihar Borno ga malamai ma gaba daya?
Gaskiya malamai gaba muna cikin halin juyaye. Wannan abun da ake magana na Boko Haram kusan malamai ya fi tabawa kullum azza a yanzu haka malamai 500 da wajen 40 da wani abu wanda aka kashe wasu a gaban yaransu wasu a gidansu kuma rashin biya rashin kayan aiki duka wannan ya sa malami a Borno State na primary da gaskiya yana cikin halin juyaye. Kwanan nan a hanyar Dikwa malamin mu Nangala mota suna tafiya motar su ya baci aka bar su a baya ɗan uwan shi da family sa duk an kwashe shi da kansa an kashe shi a wannan hanyar. Wayannan abubuwan sune abubuwan da yake faruwa wanda ya maida gaskiya malaman mu suna cikin halin daddara.
Kwanan nan kamar zai kai watanni nawa?
Ba zai wuce wata ɗaya ba wannan abin da ya faru.
Shugaban kungiyar malamai na jihar Borno Comrade Bulla Mabisi kenan ke bayani game da irin matsalolin da malaman su suka dinga fadawa da ma bukatun da suka mika wa gwamnati halin yanzu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.